abin da yake bayani game da idda da ciyarwa da istibra'i, wato kubutar da mahaifa. A idda mun yi bayanin cewa iddan ya wanda aka sake ta sarki uku za ta yi, musulma ce ko kirista ce, amma baiwa da wanda take da sauran bauta ta sarki biyu za su yi. Mun yi bayanin iddan mai jinin istihala shekara ne, wannan da ya da baiwa duk ɗaya ne za su shekara guda ne, sannan ce iddan su ta kawo. Iddan mai ciki mun yi bayanin cewa ko in mijinta ne ya sake ta ko in mijinta ya rasu duk ɗaya ne, abinda ke cikin cikinta da ta haife shi to shi kenan. Idan mace tana da ciki wata hudu ko wata biyar sai aka yi ko mijinta ya rasu sai cikin ya juya sai ta haihu a ranar, to ta gama idda, ta kammala iddanta, saboda ita iddanta haife abinda ke cikin cikinta ne, ko rasuwa ko saki. Haka nan in mijinta ya sake ta sai ta girgiza sai ta haihu, abin ya buge ta a zuci sai ta haife abinda ke cikinta, to ta gama. Wanda muka ce in mun zo karatu za mu dawo kan da ita ce mace murtabiya, ita ke da matsala, macen da ta haura shekara 45 zuwa 55, waɗannan shekaru 10 suna da matsala ga yaya mata. In mace ta wuce shekara 45 jininta zai rikice, to wani lokaci ma daga nan yake shirin ɗaukewa, wata kafin 50 ɗin ya ɗauke, wata kuma sai ta kai 50 ɗin, wata kuma sai ta kai 55, amma ƴan kaɗan ne suke kaiwa shekara 60 jininsu bai ɗauke ba. To mace murtabiya tana da matsala da matakai da ake kallo kafin a iya yanke iddanta na saki. Yau za mu tashi al-ihdadu. Abinda ake ce ma al-ihdadu shine takaba. To in baka san ihdadu ba, malam yace Allah taqarrubal mu'taddatu min al-wafati shay'an min az-zinati. Ita ce matan da mijinta ya rasu, to take takaba ke, takaba ke cewa ko takaba, take takaba shine iddan rasuwa. To kada ta kusanci wani abu na kwalliya, bi kwalliyin na munduwa, mundaye, abun wuya, warwaro, zabba, nau'in mundaye dai, munduwa wanda ake amfani da shi na kayan kwalliya, alkoholin ko kwalli, augairihi ko waninsa, watacce ne bu sibaga kullahu, rini gaba ɗaya ta janye daga kan shi, wato nau'o'in atamfofi, illal aswada, sai kayan da yake ba kwalliya ba, kamar bakin kaya, shi bakin kaya ba kwalliya ba ne. Watacce ne bu ɗiba kullahu, turare gaba ɗaya ta sallame shi, wala takhtadibu, kada ta yi kwaɗi, wala takhtadibu, kada ta yi kwaɗi, bihin na'in da lalli, kada ta yi kwaɗi da lalli. Kasan lalli kwalliya ne, yana daga cikin inda ake gane mace kazama ta zama ba ta sa lalli. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ta zo kofar ɗakin shi, sai ta sallama ta ce assalamu alaikum, yana ɗakin nana Aisha radiyallahu anha, sai ya ce ka shigo. Mace ce fa, in mace ce za a ce ki shigo ko, sai ce mata ka shigo. Sai nana Aisha ta ce a Zainab ce fa, sai ce ayyu Zainab, cikin Zainab da muke, wata Zainab ce wannan, aka ce Zainab matan wani, ba zan faɗi sahabin ba. Sai ce to a namiji ne fa, ba mace bace, sai ce Zainab mace ce, yace a inda mace ce da na ganta da kunshi shike nuna tsafta, amma macen da ba ta kunshi to ai kaza ma ki kirga ta. Wala taqrabu duhunan mutayyiban, ta nisanci duk wani mai mai kanshi. Wala tamtashitu bima yahtamiru fi ra'siha, kada ta gyara kai, ta tace kai, ta ratsa shi da abin da zai kawo kanshi ga kan domin galibi idan mata za su gyaran kai ko kitso ne ko kifa za ka sun tanaji wani mai wanda yake ko kitso ne suna yi suna shafa shi mutum ne suka yi kitso ana wanda suka yi kitso ana cikin mu maza mu Allah dai muke mu zanen yawo ne ko yawa ne ko Allah dai taimake mu za ga mata suna harkar su suna tsifa suna kitso suna shafa wani mai mai kanshi to irin wannan man mai kanshi tun isance shi walal amati wal hurrati sagirati wal kabirati al ihdadu kenan al ihdadu takaba alal amati baiwa tana takaba wal hurrati yarinya ma tana in iya ma tana yi baiwa na yi iya tana yi al sagirati wal kabirati karama ko babba ai zai yi mace ai mata aure tana ai karama bata balaga ba ko mijin ma ya rasu ta zama bazawara ko balaga bata yi ba ta yi aure ta zama bazawara bata balaga ba wal kabirati babba ma tana yin taka ba waqtu lima fil kitabiyyati amma an yi sabani wanda ya aure kirista shin ta yi mai taka ba ko suka ce eh ko suka ce a da dubuta ya harkar ta kawai walaysa ala almutallaqati ihdadun amma wanda aka sake ta mijinta ya sake ta ita ba ta taka ba ai in mace mijinta ya sake ta tana zaune gidan shi tana idda ai kullun ana so ta kwalliya ne watakila hankalin shi ya kwanta mai dare ita wa tujbaru alhurratu alkitabiyatu ala aliddati ana dolantan ya kirista ala aliddati akan ta yi idda minal muslimi na daga musulmi fil wafati wa talaki a cikin rasuwa da saki wato kirista idan mutum ya auri kirista ya sai ya sake ta to za a dolance ta kada ta yi wani auren sai ta yi idda hakanan idan ya rasu sai ta yi ta kaba wa iddatu ummul waladi min wafati sayyidiha iddan ummul walada wato mutumin da sai ku yanga yana kwanciya da ita kuma har ta haihu to iddan ta min wafati sayyidiha da idan ubangidanta ya rasu haidatun haila ɗaya ne wa kazalika idza ataqaha haka nan ma idan ya yanka ta domin ita ummul walada duk mutumin da ke da kuyanga yake kwanta da ita baiwa har ta haihu to in ya mutu ita ba za a sa ta cikin dukiya ba za a yanta ta ne ita albarkacin danta fa in qadat anil haidi idan wannan baiwa da ta taɓa haihu wannan wato hailanta ya riga ya ɗauki baya zuwa fa salasata ashhurin to za ta yi wata uku ne haka ne ko idan mutum ya rasu ba ana taka ba wata hudu da kwana goma ba to ita baiwa ba da shi ake kirga mata ba in kana haila ɗaya za ta yi in ba ta haila to wata uku za ta yi in ta wata uku suke na takari sai a sa alama sai istibra'i za mu mai tashi a gurguje wal ihdadu abin da yake cewa ta kaba an la taqrabu al mu'taddatu min al wafati